A shirin na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummar su. A yau mun samu zantawa da Samira Umar Dankura, wata matashiya da tace babban burinta bai wuce ta tara matasa ba, tare da nusar da su muhimmancin zama masu dogaro da kai, ba sai an jira aikin gwamnati ba. Ku biyo mu domin jin labarin Samira Umar Dankura.
Primary school ina a BUK Staff School, sannan daga nan sai na tafi Selwi Secondary School. Bayan na yi gama Selwi sai na je BUK na yi diploma. After the diploma sai na samu admission, sai na history. Bayan na yi graduation a 2008, muka tafi service, na yi service ina a Yola
Adamawa. Kin tafi Yola, kin yi service
nan? Kwarai da gaske.
Yawa mata sai su ce ku ai sun samu takarda ko sun yi aure ko kuma wani dai abu.
Ni babana ya hana ni deployment because ya ce yana son in samu wata rayuwar apart from mutanen Kano, in zauna da wasu mutanen. Kawai dai he cautions me that dan Allah da Annabi babu zancen samari.
Kake ji dadin zamanki a can?
A'a, na ji dadin zaman because na ga wasu al'adun tunda apart from Kano, Kaduna, Katsina, dama dai ba mu taba zuwa nan side din ba. To ka zauna cikin Fulani ba ka san yarensu ba, su ma most of them ma ba su iya Hausa ba.
To da cikin koyi Fulani kenan
kadan lokacin. Gaskiya kamun in baro Yola ina dan jin abubuwa sosai,
ina kuma
dan mayarwa. In naga zan iya, in ba zan iya ba, ce musu wala fulful dai.
To daga nan kuma fa,
to daga nan bayan na gama service ina na gama na dawo sai na koma kuma school, sai na je na yi postgraduate ina a development studies.
Kafin ki je ki postgraduate ina kin na aiki ne?
Dama tun ma ina BUK ina, akwai brothers ina suna da ICT, wannan office da ICT, suna da office na ICT.
Kaman ICT a Hausance
koya da computer, suna duk wani abu da ya shafi computer, networking ne, repairs ne, ko menene har siyarwa. So ina zuwa in je in zauna tare da su, in ga yanda suke yi, nima in koya, tunda akwai teachers, in zauna cikin su in koya. To a haka nima dai har na samu dai, in fact har yanzu ma ina ma tare da su.
Kenan kin iya gyara computer da su ne?
Ban iya gyaran computer ba, amma dai na iya duk wani abu dai na computer wanda dai bai dai wuce dai knowledge ina ba, tunda ni ba complete school na je ba. Kawai dai ina zama
dai yanda mutum zai sarrafa computer,
yawa wa yanda zai bude ya shiga cikin computer ya yi rubutu, Excel ne, Word ne, Microsoft Word, waye duk wannan duk ba ni da problem a kansu.
To bayan kin gama postgraduate din anan kika tsaya?
A'a, na wuce na yi masters ina. Da shekara ta zagayo na result ya fito, muka ga alhamdulillah mun yi passing, sai kawai sai muka proceeding, muka sai form, muka koma muka yi masters a dai shi kanshi dai development studies.
To shi wannan course da kika karanta, wani irin aiki ake mutum ya karanta wannan?
Ai, shi development, development studies ko development in general, duk wani aspect na rayuwa ya shafe shi. Kuma duk wanda ya development studies, kinga ko a class mu akwai teachers, yes, akwai doctors,
da duk suke wadannan,
da duk suke course, saboda shi general course ne.
To me ji hankalin ki har kika yi wannan nisan zangon karatu ga kimace?
Ni kawai tun ina karamata ina sha'awar karatu.
To biki fuskanci wasu matsaloli ba a kudin samun wannan dogon ilimi?
Wallahi ban fuskanta ba, saboda na fito daga gidan da ake son ilimi, kuma duka ƴan gidanmu babu baya a cikin masu neman ilimi. In fact ni wani lokacin ma sai in ga kamar ma ina lacking behind a wurin ilimi, saboda kowa yana kokari mu dai mu je makaranta.
Me burinki a rayuwa?
Ni burina a rayuwa bai wuce in zama developed in bayan da dai na karanta din. Developed in the sense that in samu in yi wasu al'amura, I don't have to work for the government.
Wace ba ki da sha'awar yin aiki?
Ba lallai ba ne gaskiya.
Kin fi so ki?
Kana ikaci, yawa shi ma ai duk ɗaya ne. Kuma in ka zauna za ka jira gwamnati, ai gwamnati ba za ta yi maka komai ba. To shi dama amfanin ilimi aiki da shi. To zan iya aiki da abin da na karanta, ta so many aspects.
Ta hanyoyi da
dama. Ya, ta hanyoyi da dama. Ina daga zaune ma a gida, zan iya mobilizing yara, zan koya musu hanyoyin da za su bi su ma su developing kansu. Su inganta rayuwarsu. Ba wai sai komai ka ce gwamnati ta yi maka ba, ko a'a ko kana zaune iyaye su maka.
To a ɗan ƙanƙanin lokaci wani irin shawara zaki ba mata?
To shawarar da zan ba mata shine su san kansu, su fita su nemi ilimi kuma su yi aiki da shi, kuma su san cewa duk abin da za su yi shi akan gaskiya, kuma su ringa kyautata niyyar su, su ringa kyautata tsarinsu.
To madalla, ta ƙara da cewa baya ga ayyukan gwamnati ba lalle ne matasa su dogara kacokan akan iyaye da ƴan uwansu da suka yi nisa a ayyukan gwamnati ba, su tashi su tsaya da ƙafafu domin su amfana da rayuwarsu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.